lokaci za ku ji cewa wata ƴar mai ganye ta gurfana gaban kuliyaman ta sabo kan kudin wata mata da tace ta lankwame mata da niyyar za ta yi mata addu'ar samun miji. Masu iya magana kan ce zakaran da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ana shaho sai yayi. Yanzu haka dai bayan hukuncin wata babbar kotun ɗaukaka ƙara baɗewar haka matashin nan Yunusa Yelo ya shaƙi iskar inci. Kwanaki tara bayan iftila'in da ya afkawa 'yan kasuwar waya ta Beirut. Yanzu haka dai in uwan mamatan da ma waɗanda suka samu muggan raunuka sun bayyana cewa duk da alƙawarrukan da wasu manya suka yi na ba su tallafi har ya zuwa yanzu dai ko ƙarfan fana bata zo hannunsu ba. A dakace mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadinci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda 'yan magana kan ce mai komai da akwai. Bari shirin na yau ya faro da kalaman sabon kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano a daidai lokacin da yake ga a cikin wani yunkuri da sabon kwamishinan ke cewa zai yaƙi daba da ayyukan daba har ma dai da masu yunkurin tada zaune tsaye a jihar Kano. Sabon kwamishinan 'yan sandan ya kuma bayyana cewa iya abin da ya sani shi ma'aikacin gwamnatin tarayya ne, ba shi da alaka ta kusa ko ta nesa da duka wata jam'iyya ko mai mulki ko ma wadda ba ta da mulki. A dan haka ne ma dai a cewarsa kada ma wani ya kuskura ya alakanta shi da wata jam'iyya ko da ko mai mulkin Kano ce. Sabon kwamishinan ya ci gaba da cewa babban aikin dan sanda da kuma abin da aka turo shi yayi a Kano baya wuce tabbatar da doka da oda da kuma kawo ƙarshen duka wani dan tada zaune tsaye da kuma nesanta da duka wani al'amari ko da na siyasa ne domin dai gujewa rudani. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da sabon kwamishinan 'yan sandan ya zo Kano a wani yanayi da ake ganin cewa an zabo ɗaya ne tamkar da goma a gabar da al'umar Kano ke cewa gara wannan da wancan. To anan dai mu ma dai abin da zamu ce oga al'umar Kano sun yi farin ciki kwarai da gaske da waɗannan kalamai kuma babban fatan shine Allah ya bada sa'a. To amma fa oga wani hanzari ba gudu ba, da yawa koda a baya an samu manya masu irin mukamin nan da suka zo da irin wannan kyakkyawan niyya, to amma tasirin abubuwa mabambanta daga ƙarshe dai ire-iren waɗannan kalamai sai dai a kundin tarihi. To amma dai shawarar dai shine al'umar Kano dai sun yi maraba da zuwanka kuma sun nemi maka fatan alkhairi, a dan haka ne ma dai shawarar ƙarshe musamman ma dai masu zuwa su kawo zancen cewa oga fa wani shine kaza wance ita ce kaza ko kuma za mu kai ka guri kaza, da yawa masu irin haka ba 'yan a taimaki aiki bane 'yan bata aiki ne. To wannan kenan. Da safiyar Alhamis dinnan ne dai rahotanni ke bayyana cewa jami'an tsaro na hukumar nan ta 'yan sandan ciki wato DSS sun kai wani sumame a gidan ɗan jaridan nan a can jihar Kaduna wanda aka jiyo shi ya shiga tsakani tun bayan da 'yan bindigan nan suka karya layin dogo a can jihar ta Kaduna gami da yin awon gaba da tarin wasu fasinjoji. Abinda aka ce a yayin wancan sumame da jami'an hukumar tsaron na farin kaya suka kai gidan ɗan jaridar da ma ofishinsa sun yi awon gaba da takardu da kuma kwamfutoci masu tarin yawa. A yayin shiga tsakanin dai da aka rawaito mamallakin kamfanin jaridar ta Desert Herald ya yi an bayyana cewa akalla mutum 30 da 'yan kai ne suka shaƙi iskar inci tun bayan da ajiya 'yan sandan ƙasa da ƙasa suka dafe ɗan jaridar aka kuma yi nan gida Najeriya da shi, a inda daga bisani jami'an hukumar ke cewa sun tankaɗo akalarsa gida Najeriya ne domin dai amsa wasu tambayoyi na musamman da suka shafi sha'anin tsaro. To ma jama gani wai an binne tsohuwa da ranta. To anan kuma an shawarci iyaye musamman ma mata da su dinga lura da lafiyar 'ya'yayensu musamman ma dai a lokacin da suke yara domin gujewa fadawa cutuka da ma wasu larurori irin na ƙananun yara da ke addaba su. Alhaji Muhammadu Yunusa na Bango sarkin askar jihar Kano shugaban majalisar sarakunan aska ta Najeriya shine ya wannan kira inda ya ce galibin cutukan yara a yanzu na da alaka da irin sakacin da iyayensu musamman ma mata tun farkon larurar wanda sai daga ƙarshe bayan ta ci jiki a dawo ana wai yo Allah.
Akwai abubuwan da mace za ta yi ta zauna lafiya kuma ɗan cikin ya zauna lafiya, ba a haife shi da wasu larurori na daban ba. Misali mace tana da ciki sai ta cika shan zaki ko da irin su ban bitan nan da makamantansu, za ta iya yiwuwa wajen haihuwa ta samu matsala ko kuma ɗan cikin ya samu matsala ko kuma yawan shan kankara sanyi kenan ya zamanto ma har ya taba ɗan cikin. To makamantan irin haka ita mace mai ciki daidai da kwanciya akwai irin kwanciyar da ya kamata ta fi wato yi. Yayin da aka haifi yaro kake magana, idan an haifi yaro farko zuwansa duniya yana sabo, weather din yanayin da ya shigo cikinsa sabo ne a gurinsa, ba kamar yadda ya saba a ciki bai san iska ba iska ba ta shaka ba iska da za ta ratsa jikinsa bai san ta ba saboda haka can yana cikin wani konso ne da Allah ya sa shi dimi ne kullun a cikin dimi yake anan iginu anan irayu to sai ya shigo inda in zamanin zafi ne in zamanin sanyi ne zai ji yanayin duk da aka yabe shi zai ji sabon yanayi a tare da shi iza yake cewa da san da za a yi musu wanka sai a dumama ruwan kar a yi musu da ruwan sanyi kaga shi in mace za ta yi wada wanka da ruwan sanyi zai samu matsala ya fito daga dimi to a hankali wannan dumin izama yana ratsa shi iya ratsa shi shi yasa zaka ga wasu ba su rabo da garwashi a kasko yanzu zamani ya zo ga hita nan da sauran makamancin haka to idan yaron ya aka haife shi yawan yi masa wanka shi ma yakan zama wa yaro jinjiri matsala domin can a inda yake yana nan safe ya zo waizar da ta bambanta da waccan a ce a yaro wanka da safe a yi da rana a yi da daddare ko da yamma iya jinjiri za a samu matsala
kuma da fatan dai iyaye da aka yi domin su sun ji za kuma su kula mai sauraro kada dai a sha'afa a dakace mu
assalamu alaikum uwar gida
wa alaikum salam mai gida barka da dawowa
wannan wani irin kaishi ne shi ba na abinci ba shi dai gashi nan menene wannan uwar gida haka
a'a kaishi abincin da ake dafa maka ne mana ka manta magin da ka kawo mana shekaran jiya
ina uwar gida sarautar mata hakuri dai zan baki anan gurin in je in gama wahala a gurin aiki in kwaso rana da yammaci yanzu kuma sanan ki hadan da wannan abinci aka gashi nan shi ba wani gaskiya ba zan ci wannan abinci
shikenan mai gida da manyan sharbanka kwashe mu fita wajen mu sha iska sannan mu je gurin cin abincin kayatattu dan mu mai da yawon kudai
ai ko shikenan faduwa ta zo daidai da zama na dade ina jira lokacin da zan garzaya wannan gidan abinci da ake yayi wanda yake tashi a cikin wannan zamani
to turka shi abin amma ruwan wani gidan abinci ne haka
Nasim Tasty Food Restaurant
aina kenan haka mai gida
yana nan a number ta uku kan titin Audu Bako a cikin gidan Pyramid Radio Nigeria Nasim Tasty Food mun shahara wajen girke-girke da kuma koyar da girkin da kuma kayan gwalan da makulashi Nasim Tasty Food muna kai abinci a ko ina kake kama daga kan bankuna office kasuwanni da kuma ungoyi a ko ina kuke a fadin wannan jaha ta Nasim Tasty Food ka iya biya muku bukatun ku a duk lokacin da kuka so.
Lalle mai gida, wannan al'amari ba karami bane. Nasim Tasty Food dama gaske?
A Nasim Tasty Food muna da fried rice kala burgewa, tuwon semo da kuma tuwon alkama. Safara ma ba a barta a baya ba. Farfesun kifi da farfesun kayan ciki, gashashiyar kaza da kuma gashashen kifi, shawarma da kuma snacks. Nasim Tasty Food ba a bar mu a baya ba. A bangaren yogurt ma in ka zo Nasim Tasty Food muna da yogurt coconut tare da fried yogurt, kuma sassan daidai. Ko sari, dan neman garin bayani za ku iya tuntuɓa mu a lambar waya kamar haka. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zai ilimi kuma ingantacce wofan san sha'awa fana makaranta ce da ta dace wofan da bi'u da tarbiyar yara a takeice
a'a Alhaji Nura manyan gari ina zuwa na ganka da yara haka
kai dai bari Alhaji Sani yaran nan ne wai su lalle makaranta wofan kawai suke so
kurin kus magana ta kare kai su kawai
to dakata Alhaji Sani batun kudin makaranta ka san fa makaranta wofan babban makaranta ce
tar da hankalinka Alhaji Nura ai makarantar wofan ba ta da tsada kuma ma albishirinka Alhaji Nura a yanzu haka makarantar ai ragi na musamman daidai da aljihun iyayen yara kuma ga ingantaccen ilimin addini da na zamani domin makarantar ta yi tanadi na musamman kama daga kan kwararrun malamai da suka hada da kwamfutoci science lab koyar da sana'o'in hannu kai dai mazagarzaya domin sama wa yaranka guraban da suka hada da islamiya pre-nursery nursery primary da kuma junior secondary school makarantar ta wofan ta fara registration tun daga yanzu har izuwa karewar guraban da ta ware domin daukan sababbin dalibai makarantar ta wofan da na akan titin gwarzo daura da sabuwar jami'ar bayara dake nan Kano makarantar wofan ilimi hasken rayuwa
je makaranta
Madalla barkanmu da dawowa. A yau ne babbar kotun daukaka ƙara dake zamanta a birnin Fatakwal na jihar Ribas. Ta yanke hukunci tun bayan da lauyoyin matashin nan Yunusa Dahiru da aka fi sani da Yunusa Yelo da wata babbar kotun jihar ta yanke masa hukunci shekaru 2 da suka gabata suka daukaka ƙara a kotun. Bayan da waccan kotu ta jihar Bayelsa ta yanke masa hukuncin shekaru 26 a gidan dan Kande. Idan dai za a iya tunawa wasu mutane ne da sunan iyayen wata matashiya mai suna Ese Oruru suka yi ƙara cewa Yunusa Yelo ya sato musu ƴa gami kuma da cin zarfinta da kuma tilasta mata canja manufa kana daga bisani kuma ya aure ta duka dai a zargin da suka yi cewa wai an yi hakan ne ba da amincewar waccan matashiya ba kotun dai ta bayyana cewa waccan hukunci da tsohuwar kotun ta yi ta jahar Bayelsa ta yi zulaƙen shekaru a ciki domin kuwa a tuhume-tuhumen da aka yi masa guda biyar guda ɗaya ne ya fadi wato dai na zargin cin mutuncin a inda guda hudun kuma kotun ta ce hukuncin su dai baya wuce shekaru biyu to amma dai da mamaki tsohuwar kotun ta jahar Bayelsa ta mai da su shekaru 8-8 wasu ma har sama da haka Barsa Huwaila na ɗaya daga cikin gungun lauyoyin da suka dauka ga ƙara a madadin matashin Yunusa Yello na tuntube ta akan wannan hukunci da aka yi ga kuma abin da take cewa
ranar ƙarshen da muka yi ajiyar kesi mu muka gama dama rana suka ware rana aka ce za a gaya mana inda za a yanke hukunci
hukuncin da kotun ta yanke an samu wani sauyi ne la'akari da wancan na farko da kotun ta yanke
an samu canji mana tunda dama shi wancan ita wancan kotun farko da ta yanke mishi hukunci shekara 26 ta yanke mishi akan dama an ana tuhuma shi da dai guda biyar ne count guda biyar ne count na farko wanda yake shine laifin rape bata kama shi da wannan laifin ba
na'am
aka yi discharge din shi akai amma count na biyu an kama shi da shi wanda yake kuma shi count na biyu ma yanda doka ta ce a doka abinda doka ta faɗa ta ce hukuncin shekara amma ita ta bashi shekara 5 sannan kuma ragowar count din ma duka shekara 7-7 ne maximum din su ta basu ma ta bashi maximum din shekara 7-7 kuma sannan yawanci dama idan aka yi irin wannan idan aka kama mutum da laifi ma in aka kama mutum da laifi da different counts of charges idan aka tashi yawanci zaka ga hukunci idan an yi wa mutum hukunci za a ce to wannan hukuncin da aka yi wannan count na kaza da aka kama shi da laifi shekara kaza wannan shekara kaza wannan shekara kaza shekarun kuma idan suka tashi za su tafi tare ne to amma ita sai ta ce shekaru ne wanda za su tafi a daban-daban kowace shekara sai ya yi serving ɗinta kowane laifi sai ya yi serving shekararsa kowane laifi sai ya yi serving shekararsa to su kuma wannan court of appeal da suka tashi sun duba sun gani suka ce abinda ne court ta yi akan hukuncin da ta bada na count 2 na wanda yake doka ta bada shekara 2 ta bada shekara ko 5 ne ko 7 wannan ba ce daidai ba saboda haka wannan sun mai da shi shekara 2 sannan kuma hukuncin da ta bada akan abin din ita court of appeal ta gamsu akan cewa laifin da ake tuhumarsa wayannan laifukan da aka kama shi da shi guda hudu ta yadda akan cewa yayi saboda haka ita ma ta yadda akan hukuncin da aka masa amma kuma yanda waccan court ta faɗa akan cewa zai yi serving kowane punishment zai yi serving din shi a zaune zai yi serving din shi stand alone ta ce a'a ba za a yi haka ba sai dai za su tafi tare to saboda haka da muka zauna muka yi lissafi sai muka ga akan cewa ma already kuma sannan ita wannan kotun da ta tashi wani kuma abin da ta ƙara yi wanda yake shi ma kusan adalci zan ce ta yi mishi sai ta zauna kuma ta ce akan cewa lokacin da aka kama shi da lokacin da aka yanke mishi hukunci daga lokacin term din nashi na prison zai fara running sai ta ce a'a lokacin da aka gurfanar da shi a kotu daga lokacin za a fara lissafa kwanakin da zai yi a zaman prison to saboda haka da muka tashi kaga yanzu da muka zauna muka lissafa muka gani yanzu maximum of the punishment da aka bashi shekara 7 so yanzu kaga akan shekara 26 shekara 7 zai yi kuma a shekara 7 yanzu already ya riga ya yi serving guri shekara kusan 5 a lissafin saboda yanda yake ya yi sabon mafi da shekara 5 daga lokacin da aka gurfanar da shi to kaga a lissafin mu ne kaga a shekara mai zuwa ina ko watan mai ne ko watan mai ko April ne ko mai ko June zai fito a dai lissafin da muka yi amma mun je ma in an je an karɓo takardun kotun komai sai an kai ba yan prison kuma sai sun zauna sun kai legal department din su sun zauna sun duba sun kirga tukuna sun tabbata tukuna sannan za a tabbatar da kwanakin da ya rage masa amma iyakacin abin da dai na san kwanakin an riga an rage mishi sentence din shi kuma gaskiya ma ya kusa ya gama
To sai dai daga bisani ta bayyana cewa duk da yake dai idan aka kwatanta da hukuncin kotun farko an samu nasara to amma dai duk da haka za su dauka ƙara domin dai kotun gaba su tabbata ta wanke Yunusa Yello
ha to an samu nasara mana duk da dai mu yanzu ka san ta yake da mu lauyoyi ne mu so muke a ce an wanke shi duk da cewa an rage kwanakin amma dai za mu yi appeal duk da yake mun san cewa wata kila ma kafin ma mu gama appeal din namu wata kila ba ma wata kila bane ba kafin ma mu gama appeal din namu dai na san ya fito amma dai zamu yi
to yanzu kuwa bari mu je ga kasuwar ɗan wayannan ta Beirut Road wanda mai sauraro a yau kwanaki tare kenan tun bayan da ibtila'in rusowar wani bene da ake ginin sa ya afka kasuwar al'amarin da lissafi ya tabbatar da mutum hudu sun riga mu gidan gaskiya yayin da ake ta wancan jimami ne dai manya daban-daban sun zo nan jahar Kano har ma dai suka yi wa al'ummar kasuwar da ma ƴan kasuwar jaje tare kuma da basu dan tallafi domin dai rage radadin rayuwa ciki kuwa har da tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar da kuma dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar birni da kewaye Honorable Sha'ban Ibrahim Sharda wanda ya ambata cewa ya basu tallafin naira miliyan 2 da rabi a inda shi kuma Atiku Abubakar aka rawaito cewa ya bada tallafin naira miliyan 50 to sai dai zuwa yanzu ƴan uwan mamatan da ma dai waɗanda suka samu muggan raunuka da a yanzu haka ke kwance a gadan asibiti sun bayyana cewa ko karfan fana basu shaida ba wakilin mu Kabir Bello Tukur yana da cigaban labarin
sama da mako guda da ruftawa ginin nan mai hawa uku a tsakiyar kasuwar waya ta Beirut da ya sanadiyar rasuwar mutane uku tun a wancan lokaci a talatan nan ma dai Allah ya yi wa mutum na hudu rasuwa mai suna Ishaq Lawan da aka fi sani da Dan Ladi a asibitin Murtala bayan da ya sha fama da jinyar karayar da ya samu a kafadarsa da kuma a kafarsa ta hagu sai dai kuma ƴan uwan mamacin sun yi ikirarin cewa ba su samu na tallafi ba daga gwamnati ko shugabancin kasuwar ta Beirut duk wanda tallafin sama da naira miliyan 12 da wasu ƴan siyasa suka bayar domin a raba musu Sadiq Lawan shakikin maragayin ne ya ce koda kuɗin da aka yi wa maragayin aiki da sauran kuɗin magani masu suka biya
gaskiya ba abin da suka bayar mu ba abin da suka ce mana kawai dai kai dai jiya san da ya mutu to sun zo da su aka janizer bayan haka ba abin da suka kara cewa ko a wajen janizer suke mana komai ba gaskiya
ya kara da cewa a kwanaki bakwai da marigayin ya shafi a asibiti kafin Allah ya kara numfashin sa sau daya tak shugabannin kungiyar suka lega asibitin wanda daga nan ba su kara jin duriyar su ba yace ko shi ma mallakin ginin yaran sa kawai ya aiko da buhun shinkafa guda da kuma katan din taliya guda amma ba su sa shi a idan su ba
dan da Allah ya dauki ran sa jiya kenan sau daya suka zo asibiti bayan kwana biyu da faruwar abin tukunna suka zo asibiti har sun zo dai suka yi waye suka maganganun su dai wake ba bana nan ma dai suka zo dai an nuna mu amma dai irin bidiyon dai da aka yi san da suke gurin
wannan korafi dai yayi kama da kalaman ƴan uwan Malam Abdulrashid wani bazan fare da shi ma ya rasa ransa yayin ruftawa ginin Malam Idris babban yaya ne ga marigayi Abdulrashid da aka fi sani da Oto a kasuwar kuma ya bayyana mini cewa kawo yanzu kwanaki 8 da rasuwar kanin nasa ba wanda ya tuntube su daga bangaren gwamnati ko shugabancin kasuwar ta Beirut ko ma shi uwa uba mamallakin ginin
gana gaskiya mu dai har yanzu dai ba abin da ya shigo hannun mu amma dai mun ji dadi dai addu'o'in da ake ce mana da sauransu eh na gani ma a waya misali na ga kyautar da yayi kuma na ji a jama'a haka suna fa ba wanda ya tuntube mu har yanzu
wannan korafi dai ya taso da ayar tambayar cewa mai shugabancin kasuwar ke yi kan waɗanda suka rasa ransu da ma waɗanda suka jikkata domin tabbatar da cewa an nemo musu haƙƙin su shin ina batun na tallafin makudan kudade da wasu ƴan siyasa suka bayar don tallafawa waɗanda ibtila'in ya shafa domin jin amsar waɗannan tambayoyi nayi kokarin jin ta bakin shugaban kungiyar ƴan kasuwa ta Beirut Alhaji Abubakar amma wayar sa aka shi sai dai nan gaba idan mun tattauna da shi kwaji mu da dalilin da yasa kungiyar ke jan kafa wajen raba tallafin da aka ba waɗanda abin ya shafa a bangaren mamallakin ginin kuwa har kawo yanzu ba wani labari na biyan diya ko kuma wani yunkuri na ganawa da iyalan marigayan wanda hakan yasa na tuntuɓi barista Bashir Yusuf Tudun Wuzurci wani ƙwararren lauya a nan Kano domin jin kowace irin dama iyalan mamatan ke da ita ta neman diyar ran ƴan uwansu a gaban kuliya
wanda abin ya faru a kansu suna da daman da za su yi ƙara na neman haƙƙi musamman wanda ya ji ciwo yana da daman da zai nemi damages dan wanda kuma Allah ya dauki rayuwarsa iyalansa suna da daman da za su nemi diya ko su je kotun shari'ar musulunci su nemi diyar rai ko kuma su je kotu ta common law wacce ana higher court kenan shi ma dan neman damages na rashin ran da aka yi musu sakamakon sakaci da aka yi ne irin wannan gini wanda ya sa suka yi asarar ransu
wannan dai na zuwa ne a lokacin da kwamitin da gwamnatin Kano ta kafa domin binciken musabbabin abin da ya jawo afkuwar ibtila'in ke da ragowar kwanaki 6 cikin kwanaki 14 da aka ɗeba masa ne ya gabatar da sakamakon bincikensa
daga kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a unguwar PRP kuma kotun ce ta aike da wani matashi gidan ajiya da gyaran hali bisa zarginsa da ɓoye mai laifi bayan da ya karɓi belin wani matashi wannan matashi dai ya karɓi belin ɗan uwan nasa ne a hannun ƴan sanda a inda a lokacin da ya alƙawar ta dawo da shi kuwa wanda aka karbi belin nasa dai zakara kuwa ya bashi sa'a al'amarin da ya sanya ƴan sanda suka tattago shi zuwa kotu kamar da yadda wakilin mu Ibrahim Amin Rimin Kebe ya rawaito mana
matashin dai mai suna Anas Hamisu dan kimanin shekaru 32 a duniya bisa zargin sa da boye mai laifi da kuma cin amana bayan da ya karbi belin dan uwansa mai suna Mijitafa Hamisu a hannun jami'an ƴan sanda a lokacin da wani mutum mai suna Kabir Ahmad ya karasa kan wadansu kudade wanda ko ban dan sanda mai gabatar da kara gaban kotun wato Detective Aliwa Abidin ya ga makaranta masa kunshin tumatuman da ake masa ne daga bisani mai shara Mallam Nura Yusuf Ahmad ya juya ga wanda ake zargin kushin ya amince da zargin da ake masa nan take ku Anas ke bayyana kotun cewar tabbas ya karbi dan uwan shi a hannun beli amma kuma tuni ya cika wandan shi da iska sai dai kuma ya nemi alfarmar kotun da ta dan daga masa kafa zai ka dan uwan nashi da ya gudu wanda ko bayan jin ko wani bangare ne mai shara Mallam Nura Yusuf Ahmad ya umarni ga jami'an gidan gyaran hali da tarbiyya da su awan gaba da matashin har zuwa ranar 10 ga watan gobe a kotun ne aka gurfanar da wasu matasa mutum biyu da suka haɗar da Umar Ibrahim da kuma Abdullahi Muhammad da Mallam Habu da kuma wanda ake kira yare yaro wanda dukkaninsu sun cika wandansu da iska a bisa zargin su da yin sata cin amana da kuma hada kai wajen cefanar da wani sabon babirin Adedir Sahu wanda kimar kudin sa ya tasamma naira miliyan 1,200,000 wanda kuma hakan ya saba sashi na 203,206 da kuma 133 na dokokin jihar Kano wanda ko bayan da dan sanda mai gabatar da kara gaban kotun daga makaranta musu kunshin tumatuman da ake musu ne daga bisani mai shara Mallam Nura Yusuf Ahmad ya juya ga wadanda ake tuhumar kushin kun amince da zargin da ake muku inda suke hada baki suke bayyana cewar sai sun dauki wadansu mutane zuwa wani hotel nan fuskalar labasu su kwana a cikin hotel din wanda tudu wani gangare aka hau tsakiyar dare su wadancan mutanen suka arce da baburin nasu haka dai suke bayyana kotun kaji mai sauraro wanda ko bayan jin kowane bangare ne mai shara Mallam Nura Yusuf Ahmad ya umarni ga jami'an gidan gyaran hali da tarbiyya da su tallafi kiyar matasan har zuwa ranar 10 ga watan gobe domin dai daurawa daga inda ka tsaya sai dai ko bayan fitarwar mu da kotu ke da wuya duk kokarin da nayi domin ji daga bakin waɗannan matasan da ake zargin su da hada kai wajen cefanar da dan sahun amma kuma suka kememe da bakin su suka yi cewa komai
daga kotun shari'ar musulunci dake unguwar Sharada kuwa alƙali Sani Tanimu Sani Hausawa wata mata ce mai suna Hawawa Abubakar Saberi akai karar ta gaban kotun bisa tuhumar aikata cuta Maryam Awwal Ja'in ce dai tai karar ta kotun a inda tace ta santa shekaru tana sana'ar ƴar mai ganye to amma dai daga bisani sha'anin kuɗi da ya kai naira 730,000 ya shiga tsakanin to amma dai a cewar ta ƴar mai ganye Hawwa'u ta yi habzi da waɗannan kuɗaɗe babu su ballanta na dalili a lokacin da ta nema kuma aka fara yi mata hanya to sai dai Hawwa'u wadda aka yi ƙara ta bayyana cewa ita Maryam ta zo gurinta ne inda take mata korafin cewa tana da ƴaƴa ƴan mata har guda biyu san kowa kin wanda ya rasa to amma dai har ya zuwa yanzu babu mashanshani a don haka ne ma take so ta yi mata addu'a ko kuma wani aiki na musamman wanda cikin ikon Allah za a samu nemi har ma dai a daura aure to sai dai tuhumar da ƴan sanda suka yi wa Hawwa ta musanta a inda tace ita fa bata aikata cuta ba ko kuma cin amana mai shari'a dai ya sanya ranar 29 ga wannan wata da muke ciki wanda a ranar ne za a dawo kotun domin dai ba da rantsuwa kasancewar mai ƙara ta shaida kotun cewa ba ta da hujja ta zahiri wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilan mu da kuka ji muryoyinsu kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma dai Ibrahim Aminu Rimin Kebe Afiya Haruna Ado sai kuma Aisha Suleiman Sarki Kabir Garba Haruna Sheka shine shugaban shirin kuma Madugu Uban Tafiya Abubakar Haruna Galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alƙawari.